Mai sauraro, sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 4 karkashin mai shari'a Rakiya Lami Sani, kotun da take zamanta a nan gidan Muttala, inda a daidai wannan lokacin kotun ta sanya wani mutum a hannun beli. Mutumin mai suna Bala Tijjani, mazaunin Rijiyar Lemo, wanda malamin makaranta ne, ana zargin shi da laifin nuna halin rashin kunya akan wata ɗalibarsa mai ƙarancin shekaru. Kunshin zargin da 'yan sanda suka rubuta masa ya bayyana cewa kirsi rage wannan mutum ya zai kewa wannan ya